Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan ya gudu godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan farfajiya a wannan dare na Laraba a munasabar ta suna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alheri da albarka cikin abin da aka samu. Allah ya tsare shi da shari da fitattun zamani. Allah ya sa ya zamanto wanda al'umma musulmi ne za su amfana da shi. Amin. Insha Allah, a gurguje abin da zan yi mana nasiha na tunatar da kaina da soyayyen uwana musulmi akan wata gaba ce mai muhimmanci wanda ta shafe mu gabaki da akan yaya mutum zai kubuta ko kuma ya nisanci sabon Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma hanyoyi ko matakan da idan kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ka da aikata zunubi da sabo za ka bi. Duba da muna cikin lokacin da mutane diya suna jajiyan cewa mutum ne yana aikata wani laifi amma kuma ya gagara barin laifin, ko yana aikata wani zunubi amma ya gagara aikata zunubin, yana so ya bari amma ya gagara ya bar wannan laifi da zunubi. To wasu irin matakai ne wanda idan mutum ya bi cikin ikon Allah, Allah zai yi gamankatar da dace wajen nisanta saba ma Allah. Saboda shi ɗan uwa mu sani dukkan alkhairi yana cikin yi ma Allah biyayya, dukkan shari kuma yana cikin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma mu sani dukkan mu ɗan adam masu laifi ne, babu wanda baya yin laifi. Kuma ba aibi ba ne aka same ka ka aikata laifi, sai dai inda aibin yake shi ne zamanto ka aikata laifi, kuma ka gane laifi ne, kuma ka doke ka ci gaba da aikata laifi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata hadisin Anas yake cewa kullu bani adam khata'u, dukkan dan adam yana yin laifi, dukkan dan adam yana yin kuskure, sai dai wa khairul khata'ina at-tawwabuna, mafi alkhairin masu laifi su ne wanda suke tuba su koma zuwa ga Allah. Kenan abin da ake so gabawa ya tube koma zuwa ga Allah ga dukkan laifi da yake aikatawa. Shi kuma zunubi da laifi yana janyowa bawa bala'i ne da musiba a duniya da lahira. Musamman muka diba yanzu dukkan irin halin da muke ciki, halin matsaloli da fitintunu da musibu da bala'o'i da halin kakanikayi da canzawar lamura da tsadar rayuwa, abubuwa ga su na iri duka abin da ya janyo su shine sabon Allah. Saboda Allah subhanahu wataala da kanshi yana faɗi a Qur'ani, wama asabakum min musibati
wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir.
Allah subhanahu wataala yake cewa wama asabakum min musibatin, kenan duk abin da yake samu ku na musibu da bala'o'i da abubuwa na jarrabawa iri-iri marasa daɗi a rayuwarku ta addini da ta zamantakewa, Allah ce saboda ababen da hannayenku ne suka aikata na laifuffuka da zunubai. Amma kuma Allah ce wa ya'fu an kasir, Allah yana afuwa ma akan laifuffuka diya da muke biya kama mu da laifi. Wani bangare ne na laifi idan muka yake kama mu, amma da a ce Allah zai kama mu da dukkan laifin da muke yi, to da babu mai tayi a bayan ƙasa.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا.
Yawa, kenan wannan abin da yasa ayoyin suna shige da juna, akwai wata anahal, akwai wata kuma wata malam mara a ƙarshen suratul Fatir. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba. Allah subhanahu wataala yake cewa da zai kama mutane da laifuffukan da suke aikatawa, to ma taraka ala zahriha min dabba, da Allah ya bar wata halitta tana tafiya bayan kasaba. amani walakin akhiruhum ila ajalin musamma Allah ne yake ta musu ne zuwa wani lokaci kayyadaje da ta nadar shine zuwa tashin alkiyama diya wasu laifuffu kare mu sai ya tashi alkiyama ne Allah zai kama shi da su diya wasu abubuwan Allah yana afuwa yana jinkiri ne ga bawansa ko ya tuba Allah ce fa idza ja ajaluhum idan kuma lokacin da Allah ya nawa ajin da zai kama bawa akan laifuffukan sa to fa inna allaha kana bi ibadihi basira Allah kasance ga bayansa mai gani ne ma'ana Allah subhanahu wata'ala duk abinda bayansa suke yana gani kuma zai sakanta musu akan wannan ranar tashin alkiyama kuma kaga irin wannan aya akwai wata suratul nahl da Allah yake cewa ita kuma can walau ya'khidhullahu an-nasa bi zulmihim da Allah zai kama mutane da ayyukan zalunci da suke kama daga shirka da kuma ayyukan ta'addanci da kisan kai da zalunta juna da muke yi a tsakanin mu Allah ce to ma taraka alaiha min dabba da Allah bai bar wata halitta mai tahiya a bayan kasa ba amma Allah ya ce walakin akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum yace la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun dan uwa Allah ya mana Allah subhanahu wataala yana mana afuwa akan abubuwan da muke aikata na laifuffuka yana yin afuwa da cikin duk abin da muke aikatawa na laifuffuka to da yanzu babu wata halitta da take da daga kenan laifuffuka suna janyowa bawa dukkan shari da bala'i ne to in kana so ka nisanci laifi ya zakai shine insha Allah zan ba da wata kissa ce wanda wani bawan Allah yazo samu wani babban tabi'i wanda ake ce mai Ibrahim bin Adham Abu Ishaq wanda wannan Ibrahim bin Adham ya rasu bayan jira manzo Allah shekara 162 san su sande kenan yanzu kusan da mutuwa shi ma shekara 1300 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kissa Abu Nu'aym Ahmad bin Abdullah al-Asbahani shi ya kawo ta cikin littafin Sahihiyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya wanda shi kuma ya mutu a shekara 130 abin da ya faru shi wannan malami tabi'i aka ce tabi'i shine almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna da sahabban manzon Allah suka goyi karatu a bakin su a wajen su to shi wannan tabi'i wani matashi ne zo same shi yace mi ya kawo kokan shi yana su a wadi mai matakan da zai bi domin ya nisanci sabon Allah yana saba ma Allah kuma ya tuba ya nadama ya kuka kuma gobe ya koma aikata wannan sabon to yana so ya takhallus ya bar sabo ne kwata kwata ya ne ne zai yi da yazo same shi yace mai to abinda zaka yi yace idza aratta an tatruka almaasi wa takunu min ahli tawbati idan kana so ka bar sabon Allah ka kasance cikin ma'abuta tuba yace fa inni a'izuka bi khamsi khisali yace zan ma wa'azi da wasu dabi'u wasu halayya guda biyar wanda idan ka rike su cikin ikon Allah Allah zai ma dace da tuba ta gari kala sai shi wannan matashi yace hatiha yarhamuka Allah yace to wadimun su Allah maka rahama kala Ibrahim sai shi wannan malami yace ammal ula to dabi'a ta farko idza aratta an ta'si Allah yace fala ta'kul min rizqihi kai yanzu ba so kake ka saba ma Allah ba yace to idan kana so ka saba ma Allah yace to karkace arzikin Allah qala ar-rajul sai shi wannan mutun yace subhanallah yace tsarki ya tabbata ga Allah wa halil arzaqu kulluha illa min Allah ya Ibrahim yace to ya Ibrahim yace shin dukkan arziki ba daga wajen Allah suke ba idan ka ce bana ci ba arzikin Allah ba to mi zan ci komai daga wajen Allah ne fa qala law sai ce mi to tunda dukkan arziki na abinci na abun sha na iska da kake shaka da numfashi ni'imar gani ni'imar ji dukkan wani abu daga Allah ne to yace fa hal yajduru bika an ta'kula min rizqihi wa ta'siyahu shin yace yanzu ya dace a gare ka kana cin arzikin Allah kuma ka rinka saba masa mun waye mu tambaye kan mu waye za a nan ya dace a ce muna cin arzikin Allah Allah shi yake ruwan sama ya fito da sirrai ya mana ji da gani muna shakar numfashin sa komai ya mana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da muke da to daga wajen Allah ne to yanzu ya dace a ce muna amfanuwa da ni'imomin Allah da arzikin sa amma muna saba masa mun kyauta kaga hodi mai na farko kala yace haji sani yace to wadi mun dabi'a ta biyu kala Ibrahim sai yace mi amma saniya yace dabi'a ta biyu yace idza aratta an ta'si Allah yace fa khuruj min ardi yace indai kana so ka saba ma Allah to ka fita daga kasar Allah ibhas an ardin laysat lillahi fa asihi hunaka, yace ka nemo ta kasa wanda ba ta Allah ba sai ka je ka saba mai a can. Yace ibhas an makanin laysa mulkan lillahi, yace ka je ka nemo wani guri wanda ba mulki bane na Allah ba. Wa laysa fi mulkin lahi, kuma wannan gurin baya karkashin mulkin Allah. Wa asihi kama tasha, ka saba mishi kamar yadda ka so. Qala hazi azam, yace wannan ai har ta fi ta farko ma. Yace fal ardu was sama'u mulku, yace sama da kasa dukkan mulkin Allah ne. Fa aina askun, to ina zan zauna? Yanzu abin da yake nufi, in dai kana so ka bauta ma Allah, ka saba ma Allah, to kaka saba mai akan kasar shi, ka nemo ta kasa. To yanzu tambaya anan, akwai wani guri wanda ba na Allah ba, a sama ko a kasa? To shine yace to ai da kasa da sama duka na Allah ne. Yace to ina zan je in saba ma Allah? To yace mi to aya hasunu bika an ta'kula rizqahu wa taskuna ardahu thumma ta'siyahu 'alayha, yace to shin yanzu ya kyauta ta gare ka, kana cin arzikin Allah kuma kana zauna akan kasarsa sannan ka saba masa. Mu ba zan zaman da muke a wurin nan mulkin wane ne? Mulkin Allah ne. To yanzu ya dace a ce muna cin arzikin Allah, muna zauna akan kasarsa kuma amma muna saba masa. Abinda baya so shi muke yi. Qala laha hati as-salisa, yace to kina ni dabi'a ta bika kamun ta uku. Qala yace amma salisa, yace amma dabi'a ta uku, yace iza aratta an ta'siya Allah jalla wa ala, yace idan kana so ka saba ma Allah kuma kaka samu matsala, yace fa bahas am makanin aminin la yaraka Allah fi, yace ka samu guri amintacce wanda Allah baya ganinka. Kala sai shi wannan mutum yace wa kaifa zalika, yace ta haka zai yu? Wallahu yasma'u wa yara alhali, Allah yana ji yana gani, duk inda nake Allah yana ji na, duk inda nake Allah yana gani na. Wa huwa mustali'un ala ma fi sara'ir wa dama'ir, kuma Allah yana ganin abubuwan sirri da abubuwan da suke cikin zukata shi da kanshi. Sai yace ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, yace Allah ya san idaniya wanda take ma'intiya, wanda zaka ga tana satar kallon abinda Allah ya haramta mata, kuma wa ma tukhfi sudur, kuma Allah ya san abinda zukata suka koyi. To ya za a yi in je wani wuri in saba ma Allah inda baya gani na? Yayu ba zai yi ba. Kala to sai ya ce mishi ala as ala tastahi, yace shin yanzu banka jin kunya? An ta'kula min rizqillahi, kana cin arzikin Allah. Wa taskuna fi biladi, kuma kana zauna a kasar Allah. Thumma ta'siyahu, sannan kuma ka saba masa. Wa huwa yaraka alhali yana ganinka. Wa yara ma tujahiru bihi min alma'asi, kuma Allah yana ganin abinda kake bayyanawa na sabo. Mafi yawancin mu zaka ga ko sabo ne ma mutum zaka ga zai boye ma mutane, baya so mutane su gan shi. In a salon shi ne zai sa kod, in a unguwa ne ma zai nemi wani waje wanda inda ba a san shi ba zai saba ma Allah, amma ya mance kuma Allah yana ganin shi. Ai haka muke, za ka yi kokarin kauce ma duk wani wanda kake ganin nauyinsa ko kake ganin girmansa, kai ganka kana aikata abin da bai dace ba, kana labalabe. To amma kuma ka mance duk wannan labalaban da kake yi ba za ka iya koyi ma Allah ba. To shine wani mai idan za ka saba ma Allah, ka je ka saba mai a inda Allah baya ganin ka, ba kana zuwa ka koyi ba inda babu mai ganin ka. To ka koyi ma Allah zai yi, yace wannan ba zai yi ba saboda Allah babu mai koyi a gare shi. To sai yace qala yarhamukallah, yace Allah maka rahama. Hadir Rabi'a yace ka kawo dabi'a ta hudu. Yace qala, sai yace mai idza ja'aka malakul maut, yace idan mala'ikan mutuwa ya zo maka, liyaqbi da ruhaka, domin ya dauki ranka. Kullahu, ka ce masa akhirni hatta atuba tawbatan nasuha, jinkirta mani har na tuba ta gaskiya. Wa a'mala lillahi amalan saliha, kuma in yi aiki ga Allah aiki na gari. Ka wadi mai haka, idan mala'ika ya zo malakul mauti zai dauki ranka, ce jinkirta ma sai ka tuba kuma sai ka aiki na gari. Qala kaifa zalika ya ibrahim, yace ya zai yi haka ya ibrahim? Wallahu jalla wa ala yaqulu, yace alhalin Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, idan ajalin bayi yazo ya cimma yazo, ma'ana ajalin da Allah ya yanka wa bawa yazo, to la yasta'khiruna sa'atan, Allah subhanahu wata'ala baya jinkirta musu dili da sa'a. Wa la yastaqdimun, kuma baya gaggauta musu, ma'ana idan lokacin ajalin ka yi ba za a jinkirta maka ba, kuma ba za a gaggauta daukar ranka ba lokacin ka bai ba. Yace to ta yaya za a yi in mala'ikan mutuwa zo in ce jinkirta mani, alhali in yazo lokaci yayi kuma ba a jinkirta ba? Qala, sai mali yace mi? Yace ta'alam, yace ka sani annal mauta ya'ti baghtatan, yace ita mutuwa tana zuwa kwatsam ba zato ba tsammani. Wa ta'alam, yace kuma ka yi sani anna malakal mauti, lalle shi mala'ikan mutuwa la yunziru wa la yu'akhiru ahadan, baya jinkirtawa baya saurarawa duk mutumin da Allah ya tura shi dauki ransa fa kaifa tarju wajha al-khalas sai to taya kake fata zaka tsira irin wannan yanayin kana saban Allah mutuwa ta cin maka qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce hadal khamisa kawadi dabi'a ta biyar qala sai ce mai iza ja'at kazzabaniyatu yawm al-qiyama idan zabaniyawa mala'ikun da suke tsaron wuta suka zo maka a ranar tashin kiyama li ya'khuzuka ila an-nari domin su kama ka su kai ka gidan wuta fala ta zaba ma abu in suka zo za su kama ka ka ce ba za ka yi tare da su ba wa mutani ani zihabu ma'am ka kida iya tare da su ka ce kai ba za ka yi tare da su ba wa khuzbi nafsika ila janna ka ce musu kai aljanna za ka je ka hudi musu haka qala rajul sai mutumin ya ce innahum la yatubuna ya ce wallahi ba za su barna ba wala astadiu kuma sai ma ba zan iya ma in ce ba zan iya bin su ba in yi taurin kai in ce a bana bi su ba ni aljanna zan je fa qala lahu ibrahim to sai ibrahim ya ce mai ajaban laka ya rajul ya ce amma abban al'ajabi da ban mamaki gare ka wannan mutum ya ce ta'akulu bi rizqin lahi kana cin arzikin Allah wa taskunu bi ardihi kana zaune a kasar Allah wa fi kulli makanin yaraka kuma a duk inda kake Allah yana ganin ka wala tastati'u radd al-maut kuma ba za ka iya mayar da mutuwa ba idan lokacin ta zo maka idza ataka idan mutuwa ta zo maka wala tamliku li nafsika jannatan wala naran kuma kai baka mallaka ma kanka aljanna ko wuta ba yace kuma summa ta'sihi sannan kake saba ma Allah fa qala ar-rajul sai wannan mutun yace ya ibrahim yace ya ibrahim yace hasabi hasabi yace ya ishe ni ya ishe ni astaghfirullaha wa atubu ilayhi yace na ina neman gafara Allah kuma na tuba zuwa gare shi fa kana li tawbati wafiyan wa ahada Allah ala ta yace to insha Allah na tuba tuba ta gaskiya kuma na alƙawari zan dawwama kan da ga Allah kawai dai yana kuka to kaga mu ma anan darasin da zamu dauka ƴan uwa shine duk lokacin da ranka take janka take fusgarka zuwa ga saban Allah to ka tunatar da ita wannan abubuwa guda biyar ka ce yanzu shin ya dace ina cin arzikin Allah in saba masa yanzu ya dace ina zauna a kasar Allah kuma zaman to ina saba masa yanzu ya dace Allah subhanahu wataala yana kallo na in saba masa ina jin kunyar ganin idanun mutane amma me yasa ban jin kunyar ganin Allah yanzu ya dace ina saban Allah mutuwa tana iya zo mini mi zan je in ce ma Allah idan na mutu ina saba ma Allah alhali manzo Allah ya ce kuma innamal a'malu bil khawatim ana cika aikin bawa bayi ne akan mi suka mutu kuma wa yub'asu an-nasu ala ma matu alayhi kuma ana tada bawa ne akan abin da ya mutu a ce yanzu ka mutu kana saban Allah an rufe littafin aikin ka da wannan kuma tashin kiyama za ta daga kana wannan kuma idan mala'iku suka zo za su kai ka wuta me zaka ce musu to mu ringa tuno da irin wannan abubuwa kuma ka ringa tana cewa Allah subhanahu wataala idan ya hana abu to dan cutuwar ka ne shi Allah subhanahu wataala ya fi son duk wani abu wanda zai amfane mu to za ka ga Allah ya sharanta mana in ka ga Allah ya ce ai abu to wannan abu akwai amfani a duniya ka da lahirarka ko ka sani ko baka sani ba in kuma kaga Allah ya hana abu to wannan abin yana cutarwa ne a duniya ka da lahirarka ka sani ko baka sani ba da ga yan uwa kenan mu yi kokari duk wani ne fuffuka da zanubai da muke aikata bari insan ala nasi basira kowa san kanshi duk abin da kake mara kyau ka sani to mu yi kokari mu tuba zuwa ga Allah mu tuba ta gaskiya wanda Allah ya ce yayi wanda zina abu ne to ina da ni
ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum
Allah subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya Umar dan Khattab Allah kara masa yarda yake cewa at-tawbatun nasuha abinda yake da tuba ta gaskiya shine yace an ya tuba al-abdu min az-zambi bawa ya tuba daga laifi daga zunubi summa la yaqudu ilayhi sannan kai ya koma aikata wannan laifin yace kamala yaqudu al-labana fi dari yadda ka san ba iya maida nono a hantsar saniya yayin da ka taso to haka ake so in ka bar laifi ka bar shi kamar yadda in ka taso nono a hantsar saniya ana iya daukar shi a maida shi cikin hantsar to haka ake so in ka bar laifi ka bar shi kwata-kwata to Allah yana kiran mu zamanto mun tuba tuba ta gaskiya kuma tuba ta gaskiya shine ya zamanto kai a ranka ka yi niyya cewa za ka bar wannan laifi saboda Allah ne ya hana shi kuma kai kuma ya zamanto ka nisanci wannan laifin kwata-kwata kaka ce a hainan zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu a'a ka bar laifin kwata-kwata saboda rayuwarka ba hannunka ba take kana ce a hai zuwa gobe ko jibi to a wannan daren yake mutu kuma ya zamanto
duk abokan da kake sabon Allah nan da suka bar su, saboda wani zaka ga ya bar laifi amma ya gaza bari saboda bai bar ba wanda suke laifin. Yana in ka tuba daga laifi dole ka bar gurin da ake laifi, dole ka bar wanda kuke laifin tare da su. Shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bamu labarin mutumin da ya kashe dari, mutum dari ba daya, yaje samu wani mai bota yace ya kashe mutum dari ba daya, shin zai samu tuba? Yace ya za a yi, Allah ya amshi tuba, ka kashe mutum dari ba daya. Ya cika da shi. Yayin da ya samu malami masanin addini da yace mai ya kashe mutum dari, yace shin zan samu? Allah zai amshi tuba? Tace Allah zai amshi tubarka. To sai ba shi shawara, yace to wannan garin da kake ciki akwai muta, akwai mabannata a cikin sa, ko ka tuba za su iya maida ka. Yace ka tayi zuwa gari kaza, akwai bayan Allah na gari, ka tuba a can ka bauta ma Allah a can. Wanda muna da labari a hanyar da yi ne ya mutu, to muhallin shafi aka ce bargan. To mu ma yanzu in kana wani laifi, to waɗanda kuke laifin tare da su ka rabu da su. Amma in ba haka ba, ko da ka bari yau da gobe kana zama a cikin sai sun mai da karuwa. Haka kuma in guri ne da ake saban Allah, to in ka tuba daga wannan saban kaka ƙara zuwa, in wajen shaye-shaye ne, in wajen abin da ya shaye caca ne, ko ma menene, to ka bar wannan gurin. Kenan ka sauya guri, ka sauya abokai. Amma in ba haka ba, yana daga cikin abin da yake mai da mutum cikin laifi, ka bar laifi amma baka bar ba abokan laifin ba, ka bar laifi baka bar gurin ba. Fatan da muke Allah mana dace da tuba daga dukkan laifuka, tabbatar da mu akan tuba ta gaskiya, kuma ya nisanta mu daga saba masa a fili da boye. Allah subhanahu wataala kuma ya nemi mana dace da yi masa ta'a da biyayya, ya ba mu ikon bin umarnin Allah da sunnar Maki sallallahu alaihi wasallam. Abinda na faɗa na dai Allah sa mai tarayya lada kuskure da tattaban harshe. Allah subhanahu wataala ya kuma subhanahu wataala ya hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu